he passes goes.
Wow.
'Cause when he walks, he's like a summer. He is so cool and very gentle. And when he passes each one, he passes goes. Whoa, 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 whoa. And when he passes, I smile, but he doesn't see. No, he doesn't see me. Da 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 da